الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 17 ga watan Rabiul Awwal hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1440 wanda ya dace ma 25 ga watan 11 shekara ta 2018 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da ƴan tambayoyi guda uku tambaya ta farko dan uwa ke cewa mutum ne ke cikin hali na bulaguro ya kadaita yayi kasarin sallah shi yafi dacewa ko kuma ya je masallaci cikin jama'a ya samu jami'i wanne ne yafi dacewa to abinda muke so mu sani kamar yanda bayani ya gabata ita sallah ta jama'a abu ce wanda Allah ya farlanta mana sawa'an muna cikin hali wanda yake na zaman gida ko muna cikin hali na bulaguro don haka bulaguro baya sauke ma mumini wajibcin sallah ta jama'a ko kana cikin halin bulaguro dole ne ka tafi masallaci kai sallah a cikin jama'a idan ka zauna kai sallah ba tare da wani uzuri ba to kana da laifi wanda yake mai girma a gun Allah subhanahu wa ta'ala domin ka tuzartar da abin da ya farlanta maka in ka tafi masallaci aka yi katarin limamin shi ma matafiyi ne to sai ku yi kasarin sallah ko kuma ka tafi masallaci an gama sallah to in za ka yi taka sai ka yi kasarin sallah amma idan ka bi limami mazauni to ka tabbata cewa cika sallah ya zama farilla a kanka dalilin da yake nuna cewa duk matafiyin da ya bi limami mazauni dole ne ya cika sallah shine fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dake cewa innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi fala taqtalifu alaihi manzon Allah yace ku san da cewa an sanya limami dan ayi koyi da shi manzon Allah yace kar ku saba masa da wannan hadisi malamai suka kafa hujja cewa matafiyi idan ya bi limami mazauni to cika sallah ya zama wajibi a kansa ba maganar yayi kasaro kuma haka aka samu magabatan gurai Abdullahi dan Umar da Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda idan suna kan halin bulaguro suka bi limami mazauni cika sallah suke ba sa kasaro don haka dai a takaice kenan abinda muke so mu sani ko da mutum yana cikin halin bulaguro ya tabbata cewa sallar jama'a farilla ce a kansa dole ya je masallaci ya yi sallah a cikin jama'a in ya je an gama to in zai yi tashi kasarin sallah zai yi ko kuma ya bi limami shi ma matafiyi to he yi kasarin sallah tambaya ta biyu dan uwa ke cewa mutum ne ya tafi banki ta ramta masa kuɗi zai yi wata kasuwa ma'ana an bashi wata marshe to ba shi da garanti inda zai jingina ma banki. Banki haka a kai tsaye ba ta hana ka bashi, sai in ba ta da abinda za ta iya kamawa ta hanyar da za ta hudda kudinta, in baka da wata kadara wadda za ka iya jingina mata, to a shi ne ba yanda za a yi ta baka. To a nan ya tafi cewa a bashi bashi, ita bankin ta nuna ba za ta bashi ba saboda ba ya da wata kadara da zai iya jingina mata, wanda in har ya kasa biyanta to ta wannan hanya za ta iya fitar da kudinta. Sai ta ce masa, to ka zo kawo takardun naka na kwangila mu gani. Da ta gani cewa babu wani wuru-wuru, abu ne wanda yake na gaskiya, sai ta ce, to zo mu yi yarjejeniya, zan ramta maka kuɗi a je a yi wannan aiki. Idan aka yi wannan aiki zan baka kuɗi, sai mu tambaye su, ramce ne kuka bani ko kuma kasuwa ce za mu yi da ku? Wannan kenan sai an tambaya. In a matsayin ramce suka baka kuɗi ka je ka yi kasuwa, abinda aka samu na riba za ku raba tsakiya, su rabi kai rabi, ko kuma za a kasa kashi uku su kashi biyu kai ɗaya, ko kuma kai kashi biyu su kashi ɗaya, yayin da kuka yi yarjejeniya. In a matsayin ramce ne suka baka, to wannan bai ya halatta. In dai a matsayin ramce ne, in ramce aka baka bashin kuɗi aka baka a shar'ance, to iya abinda aka baka shi ne za ka maida. Bai ya halatta shi wanda ya ramta maka kuɗi ya maka sharaɗin cewa sai in ka ɗora masa kaza. Kai ne in a ganin damar ka, misali kuna mu'amala da mutum yau da gobe, sai ya ramta ka buƙaci kuɗi, ya ramta maka miliyan guda, ka je ka yi uzurinka, ka je ka gama uzurinka, jin daɗin wannan ramce da ya maka, da za ka dawo da ka bashi miliyan ɗin shi ɗaya, sai ka ɗauko jika ɗari ko jika hamsin ka ƙara masa. To wannan kayi abu wanda yake ya halatta kuma ka kyautata. Babi na musamman ke akwai a cikin Sahihul Bukhari na mutum ya maida abin da ya ramta sama da abin da aka bashi. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ramci wani raƙumi, lokacin da ya tashi biya, manzon Allah ya ce, aje a diba, in an samu raƙumi wanda yake da shekarun daidai wannan raƙumi da muka ramta, manzon Allah ya ce a biya. Da aka bincika babu daidai da na shi wannan mutumin da aka ramci raƙumin shi, sai wanda yake ya fi nashi. Manzon Allah ya ce, ku bashi wanda ya fi nashi, fiyayyen ku shi ne wanda yake fiyayye a wajen biyan bashi, mutumin da zai bada sama da abin da ya amsa. Shi ma sharaɗi, malamai suka ce in mutanen garin basu maida ba wannan abu al'ada na cewa duk wanda ya ramce in ya tashi maidawa, sai ya maida sama da abin da ya ramta. In sun maida wannan abu al'ada, ko shi wanda aka ramta ya yi sharaɗin haka, to wannan kuma bai halatta, haramun ne. Kenan a nan, in ramce ne ta baka, misali na miliyan guda, ka je ka yi gama aikinka, amma in ka tashi miliyan 1,200 za ka kawo mata, ko kuma miliyan 1,100, to wannan bai halatta. Amma in ta baka a matsayin aje a yi kasuwa, abinda aka samu na riba a kasa tsakiya kai rabi ita rabi, ko kuma a kasa kashi uku ita kashi biyu kai kashi ɗaya, to a nan sai ka faɗa masa tun kafin ka tashi, to yanda kuka san da riba ku san da cewa da asara, kwangila ce za mu je mu yi sharika ce. In an samu riba kuma kuna da kaso a ciki, kuma in an samu asara haɗo kuma ku san da cewa asara ta shafe ku. In sun yarda a wannan, to wannan kuma ya zamanto mu'amala ce wadda take ingantacciya a shari'a. Amma in suka nuna a su kawai riba suka sani, ba su san da asara ba, su sun baka wannan miliyan ɗaya a je a yi kasuwa, za a samu riba ta jika 500, su suna da 250, kai kana da 250, in ma asara kai su a miliyan 1,250 suka sani, kawai za ka dawo musu da ita, to wannan kuma bai halatta, haramun ne. Don haka kenan ya kamata duk lokacin da za a yi irin wannan mu'amala kenan a tsaya, ka san ku ita ku ba yanda za a yi wanki ta dawo asara, ba ta daukan asara. Da haka irin wannan mu'amala da su wannan kenan bai ya halatta. Amma inda a ce misali wani ne ka zo ka gwada masa ka samu kwangila, kana buƙatar kuɗi, shi ƙarfi kai dubara, to anan sai ya ramta kuɗi a je a yi kasuwa. In aka je aka yi wannan kasuwa, abinda aka samu na riba iya yarjejeniyar da kuka yi sai a raba, in kuma aka samu asara to ya tabbata cewa fa asara hallu za ta haushi. In misali kai ka kawo 500 shi ya kawo 500 aka hada aka yi, to anan in uwar kudi bata huto ba aka samu asara, to anan kowa sai an raba asara iya gulgudan iya abin da ya bada. In shi miliyan 1 ya bada, kai ka bada shi ka 500 aka yi wannan kasuwa aka samu asara, to sai a kasa wannan asara kashi uku, shi ya dau asara ta kashi biyu, kai ka dau ta kashi daya. In kuma misali riba aka samu, shi ya bada miliyan 1 kai ka bada 500, to iyayen da kuka yi yarjejeniya da shi kenan sai a kasa wannan riba kashi uku, shi ya dau kashi biyu, kai ka dau kashi daya. In kuma a farko ya ce a ba laifi, abinda aka samu na riba a raba tsakiya kawai, duk da cewa shi miliyan 1 ya bada to babu laifi, amma in aka samu asara dole za a kasa asara. To wannan shine yake halatta a shar'ance irin wannan nau'in mu'amala, ana kiranta ash-sharika. Ash-sharika kuma ana kiranta, sannan akwai kuma wanda ake kiranta baranda a Hausa kenan, shine na ka bada kuɗi a je ayi kasuwa, abinda aka samu na riba a raba. Ita sharika kai ka kawo, ni in kawo a hadu a yi. Ita kuma baranda, ni ba ni da kuɗi kenan, sai ka bada kuɗi a bayyana kasuwar da za a je a yi. In aka yi kasuwa, abinda aka samu na riba kuma a raba. Tambaya ta uku shine, dan uwa ke cewa shin wai na halatta mutum ya saya abinci ya ajiye lokacin da yayi tsada ya fitar da shi ya sayar da shi ya samu riba? Kamar misali mutum ya saya hatsi ko dawa ko wake ko gujiya da abin da yake kama da haka, tare da cewa shi irin wannan sana'a ta mutum ya sayi abinci ya ajiye, in yayi tsada ya saida, ana kiranta al-ihtikar, al-larabci, wanda babu ki akwai na musamman wanda malamai suke yi a cikin littattafai kafin na hadisi kafin na fiqhu, shine babu al-ihtikar. Abinda ake kira da al-ihtikar a Hausa shine ake kira kacire. Idan aka ce kacire, mutum ya auna abinci ya ajiye lokacin da yayi tsada ya fito ya saida ya samu riba. To shi wannan kacere ya kasu kashi biyu, akwai wanda ke halatta, akwai wanda baya halatta. An gane ko? Akwai wanda yake halatta, akwai kuma wanda baya halatta. Kamar yanda asali akwai hadisi ingantacce a cikin Sahihu Muslim, wanda wato Ma'amar, Allah ya karama masa yadda, yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, yana cewa man hitakara fa huwa khati. A wata riwaya yana cewa la yahtakiru illa khati. Manzon Allah ya ce man hitakara, duk wanda yayi kacare, manzon Allah ya ce fa huwa khati, wato ya dau zinubi. Khati bi ma'ana al'asi al'afi, ma'ana madaukin zinubi ne. To amma ba gaba ɗaya fa za ka haramta kacire, akwai wanda ya halatta, akwai wanda bai halatta ba, kamar yadda muka yi bayani a farko. To a lokacin nan sai aka faɗa ma Sa'id ibn al-Musayyab, Allah ya ƙara masa yadda, Allah ya ji kansa Sa'id ibn al-Musayyab, aka ce masa fa innaka tahtakir, ya kai Sa'id, to ai kai ma kacire kake yi. Kuma ka rawaito mana hadisi ka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man hitakara fa huwa khati, duk wanda yayi kacire to wannan yayi kuskure, ya dau zinubi. Aka ce masa to kai ma ai kacire kake. Qala Sa'id, Sa'id sai yake cewa inna ma amarani alladhi kana yuhaddisu hadha alhadisa kana yahtakir, malami na Ma'amar wanda ya rawaito mana wannan hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma kacire yake. To wani kaciran ne suke yi shi Sa'id da shi Ma'amar, Allah ya kara masa yadda, kaciran da suke sukan sayi kamar misali mai da abin da yayi kama da haka, wato suke ajewa, in yayi tsada sai su huddo su saida. Kamar yanda Ibnu Abdul Barr, Allah ya ji kansa, ya ce wannan dalili ne wanda yake nuna su waɗannan magabata sun takaita kacirin da ke zamantowa haramun akan abin da ya shafi abinci. Abinci, to shi ma abincin ba a kowane lokaci bane yake zamantowa haramun mutum yayi kacirin sa. kamar yadda al-Imam an-Nawawi Allah ya ji kansa a cikin littafinsa sharhi ne na sahihu muslim da yazo karkashin wannan hadisi sai yake cewa wa hadhal hadisu sarihun fi tahrimi al-ihtikar yace wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayanin sa a fili yake game da haramcin yin kacare sai yace qala ashabuna wato malamanmu sun fada suka ce al-ihtikarul muharram kacare wanda yake na haramun wanda ya haramta ko al-ihtikaru fil aqwati khassa yace shine kacaren da ya shafi abinci kawai amma duk wani abu wanda yake ba abinci ba mutun yana iya saya ya aje in yayi tsada ya fito ya saida sai yace wa huwa an yashtari at-ta'ama fi waqtil ghala'i litijara wala yabi'uhu fil hal bal yadakiruhu liyaglu wa thamanu yace shine mutun da yake saye abinci a lokacin tsada lokacin da abinci yayi karanci a kasuwa yake wahala mutun sai ya saye abinci sai ya zo ya dinkime so yake sai ya kara sannan ya fito da shi ya saida ku kewayo dole za ku dawo gun shi kamar lokacin da abinci yake wahala yake wuya yayi karanci a irin lokacin rani ko lokaci wanda yake na bazara gab da damuna da abin da yake kama da haka mutun ya baza kudi ya saye abinci ya dinkime so yake sai ya kara ya kuddo ya saida to wannan shine iya kacaren da ya zamanto haram sai yace fa amma idza jaa min qaryatihi in ko kamar misali ba kauye ne bayan ya gama noma daga kauyen su sai ya lodo iya abin da ya noma na abinci ya kawo kasuwa da ya kawo kasuwa sai ya ga abincin baya da darya misali baya da tsada to anan yana iya samun wata mangaza ya dinkime abincin shi yace ba zai saida ba a wannan lokaci an gane ko sai lokacin da yayi tsada ya saida me yasa saboda shi ya noma kayan shi in ya duk wanda ya noma kayan shi yana iya dinkimewa ya ajje sai lokacin da yayi tsada sannan ya fito ya saida sai yace a wishtarahu fi waqtir rukhas wadakharahu ko kuma ya saye abincin a lokacin arha lokacin da abinci ko ina akwai shi irin lokacin kaka a irin lokacin nan na kaka lokacin da abinci yake arha wanda ko ina akwai shi to wannan ba laifi shine yace awishtarahu fi waqtir rukhas wadakharahu awibta'ahu fi waqtil ghala li hajatihi ila aklihi kenan mutun ya saya a lokacin kaka lokacin da abinci ko ina akwai shi to wannan ba laifi mutun yana iya ajewa lokacin da yayi tsada mutun ya fuddo ya saida kenan anan mu gane in a lokacin kaka ne mutun ya huddo kudi ya saye abinci ya aje in yayi tsada ya huddo ya saida to wannan halaka ne ba haramu bane ba a kiran shi kacare wanda ya haramta zaka iya sayan hatsi ko dawa ko wake ko gujiya da duk abin da yake kama da haka in a lokacin kaka ne sai ya ce awibta'ahu kenan sifa ta uku sai ya ce awibta'ahu fi waqtil ghala'i li hajatihi ila akalihi ko kuma a lokacin da abinci yake tsada mutun sai ya saya amma menene bukatar shi kawai dan shi da iyalin shi su ci to a lokacin nan sai ya ji abincin yana tsada amma shi da ya saya ba dan yayi kasuwa ba sai ya ji abinci yana tsada to a wannan lokaci ba laifi yana iya fitowa da shi yana iya saidawa yana iya ajewa kenan in ya kara kudi ya saida sai ya ce awibta ahu li yabi'ahu fi waqtihi ko kuma ya saye abinci domin ya saida shi a wannan lokaci a lokacin da yake tsada ka baza kudi ka saye abinci amma kai ba nihin ka dinkime shi sai an kai wani lokaci a'a ka saya a yau ma in wani ya zo gaba ɗaya kana iya sayar masa to wannan duka ba laifi wannan ba a kiran shi kacare shine yace fa laysa bihtikari wala tahrima fihi in dai wannan ne yace to wannan ba a kiran shi kacare wanda ya haramta kuma ba haramun bane ba mutun yana iya yi kenan mu gane anan bambanci wanda ya halatta kenan a lokacin da abinci ko ina akwai shi lokacin kaka ko ma menene kana iya saya ka aje in ya karu sannan ka huddo ka saida amma lokacin da abinci yayi karanci yake wahala mutun ya baza kudi ya sai kuma ya dinkime dole sai an dawo gare shi to wannan haramun ne in har jama'a sun fada cikin tsanani to anan shari'a ta ba shugaba damar aje a fasa mangazakin da karfin tsiya a hudu a sai da ma mutane a damka mushi kudin shi. In aka tabbata jama'a za su cutu to anan dole za a fasa mangaza a sayar da abincin ya so ko bai so ba dole za a sayar da shi. Saboda daman hikima ta shari'a da ta haramta irin wannan kacere shine dan ije ma jama'a kunci da tsanani. Tare da cewa daga cikin magabata akwai waɗanda sun tafi akan cewa bai takaita ba ga abinci irin su al-Imamu Malik sun tafi akan komai duk abin da jama'a suke amfani da shi suka ce haramun ne mutum ya dinkime sai in yayi tsada sannan ya huddo ya saida. Amma tare da cewa magana mafi rinjaye ita ce fadar da al-Imamu Shafi'i da al-Imamu Abu Hanifa suka tafi domin illar shi ne kuntata ma jama'a. Kaga a lokacin kaka ku babu tsananta ma jama'a ko ina akwai abinci ko ina akwai shi kenan. Anan mutum yana iya baza kudi ya saya ya ajiye in yayi tsada ya huddo ya saida. Kuma in ku kai ne ka noma kayan ka to wannan ba laifi, kana da yancin da zaka dinkime shi sai lokacin da kaga dama ka huddo ka sayar da kayan ka. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabul fada'il. A darasi da ya gabata wato mun gama baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na mustahabbancin salloli waɗanda suke na nafilfili mutum ya yi su a gida. Duk wata salla ta nafila yinta a gida ya fi mutum ya yi ta a masallaci. In ba nafilar da aka sunnanta haɗuwa a masallaci a yi, kamar misali tarawihi ko ka ce sallar asham wadda ake yi a cikin wata na Ramadan, wannan yinta a masallaci ya fi a yi ta a gida. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana duk wanda ya kasance tare da limami har aka kai lokacin da aka gama, manzon Allah ya ce za a rubuta masa qiyamul layli cikakke. Haka idan ka ɗauki sallah ta dishewar hasken rana ko dishewar hasken wata, ita ma a haɗu a masallaci a yi ya fi a yi ta a gida. Tare da cewa wasu daga cikin magabata sun tafi akan cewa ita ma farilla ce in wannan sababi ya samu, amma tare da cewa da yawa daga cikin magabata jumhurin malamai sun takaita sallah ta farilla akan salloli biyar, duk wata sallah koma bayan waɗannan salloli biyar to matsayinta nafila ce. To dan haka duk wata sallah ta nafila kamar yanda bayani ya gabata, nafilfilin da ake kiransu ar-rawatib wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana duk wanda ya lazumce su yana ci a kansu yau da gobe, sakamakon sa Allah zai gina masa gida na musamman a aljanna. Raka'a 12 a tsawon yini da dare kafin sallar az-zuhr kai 4, idan an gama sallar az-zuhr kai 2, sannan bayan magariba kai 2, amma yin wannan 2 na bayan magariba a gida shi yafi dacewa. Sannan bayan isha halu mutum ya yi 2, idan mun hada mun samu 10, sannan mutum ya yi 2 kafin sallar asuba su ne ake kiransu raka'atul fajr. Ummu Habiba Allah ya kara mata yadda, matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta rawaito mana cewa ta ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada duk wanda ya kiyaye akan yin wannan nafilfili raka'a 12 a tsawon yini da dare, to Allah zai gina masa gida na musamman a aljanna. Kenan ba ka fara ba ka watsar, a'a ka lazumce su ka nace yau da gobe. Haka ƴan uwa mata waɗanda suke cikin gidaje, don kar su yi zaton cewa wannan ya keɓanta da maza domin su suke zuwa masallaci su haɗu su yi sallah, a'a ko da mace a gidanta in ta ji lokacin az-zuhr yayi kafin ta yi sallar az-zuhr ta yi nafila raka'a 4, in ta tashi ta gama sallar ta az-zuhr sannan sai ta yi 2, sannan bayan magariba hallo ta yi 2, bayan isha ta yi 2, kafin sallar asuba ta yi 2, sune ake kiran su raka'atul fajr. Sakamakon ta Allah zai gina mata gida na musamman a aljanna. to su kansu waɗannan nafilfili waɗanda ake kiran su ar-rawatib, mutum ya yi su a gida shi ya fi da ya yi su a masallaci. Haka da sauran salloli na nafilfili irin su salatu duha, su qiyamul layli da sauransu waɗanda za su zo nan gaba, kenan duk wata sallah ta nafila in dai ba wadda aka sunnanta haduwa a masallaci a yi ta, to yin ta a gida yafi. Kamar yanda muka wuce da hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisin da Zaid ibn Sabit Allah ya kara masa yadda ya rawaito yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sallu ayyuhan nasu fi buyutikum, manzon Allah yace ya ku jama'a ku yi sallah a cikin gidajenku. Sai yace fa inna afdala salati salatul mar'i fi baitihi illa al-maktuba, manzon Allah yace domin fiyayyar sallah ita ce sallar mutum a gidansa, manzon Allah yace amma banda tafarilla. Tafarilla ita zuwa masallaci domin mutum ya yi ta, wannan farilla ne wajibi. Amma fiyayyar sallah in dai ta nafila ce, manzon Allah yace sallar mutum a gida ita ce fiyayya. Don haka wannan hadisi bayani ya gabata akansa da sauran hadisan da suka zo, wanda hadisi na ƙarshe a baban shine hadisin Umar ibn Atha Allah ya ji kansa yake cewa lalle Nafi ibn Jubair ya aika shi gun As-Sa'ib ibn Ukht Namir, wato shi Nafi ibn Jubair wani lokaci sai ya aika Umar ibn Atha zuwa gun As-Sa'ib domin ya tambaye shi dangane da wani abu da Muawiya Allah ya kara masa yadda ya ga shi wato As-Sa'ib kin ya aikata game da sallah. Shi As-Sa'ib ibn Ukht Namir shine ya aikata wani abu a cikin sallah a gaban Muawiya ibn Abi Sufyan sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya kara masa yadda. Muawiya ya nuna masa cewa abin nan da yayi kuskure ne, to shine shi Nafi ibn Jubair wata rana sai ya aika almajirinsa Umar ibn Atha ya je ya tambaya masa As-Sa'ib wai menene yayi Muawiya ya kwabe shi, ma'ana ya nuna masa cewa wannan abu da yayi yayi kuskure, duk da cewa ba za a ce ba kwaba, in aka ce kwaba kamar misali wani nau'i ne na musgunawa, kinan yayi wani abu na kuskure game da sallah. Muawiya ya nuna masa yin hakan bai dace ba. Shine a lokacin nan As-Sa'ib sai yake ce masa sallaitu ma'ahu al-jumu'a fil maksura, yace wani lokaci na sallaci sallar jumu'a tare da Muawiya fil maksura a wannan dan daki da ake yi a jikin masallaci wanda ranka ya dade yake shiga, dan daki wanda ake yi kenan sarki yake shiga shine ake kira al-maksura, wanda kamar yanda bayani ya gabata farkon wanda ya kirkira yin wannan dan daki a jikin masallaci domin shi sarkin ya shiga yin sallah shine Muawiya Allah ya kara masa yadda. Yayi haka ne ko saboda daukan wani mataki na tsaro lokacin da aka samu wani dan Shi'a, wannan lokacin da aka samu wato wani dan tawaye daga cikin yan tawayen musulunci, shine wani al-Khariji ya soki Muawiya Allah ya kara masa yadda. Allah ya sa da kwanakin shi a gaba. Daga wannan lokaci ne Muawiya sai ya dauki matakin yin wannan dan daki a jikin masallaci, wanda wannan dan daki kenan sarki kadai yake shiga kuma sai wanda yake na gaf da shi. To shine As-Sa'ib yayi sallah tare da Muawiya a nan cikin wannan dan daki al-maksura. Shine sai ya ce falamma sallama al-imamu umtu fi maqami fa sallaitu. As-Sa'ib yace lokacin da limami ya salamce sai na tashi a guna wato nayi sallah ta nafila. Falamma dakhala a lokacin da Muawiya Allah ya kara masa yadda ya komo gidansa arsala ilayya sai ya aika mun cewa ai yana kira na cewa na zo. Lokacin da na zo Muawiya Allah ya yadda da shi sai ya ce mun la taudi ma fa'alta, ya kai As-Sa'ib abin nan da ka aikata karka komai irin abin nan da ka yi. sai yace masa idza sallaital jumu'a in ka sallaci sallar jumu'a fala tasilha bi salatin hatta tatakallamu aw takhruj to karka sadar da ita da wata sallah sai kai zance ko kuma ka fita daga cikin masallaci sannan ka dawo in dai ka gama sallar jumu'a to karka koma tashi a gun inda kai sallah take yin kika tashi kai nafila sai kai zance ko kuma ka tashi ka fita daga masallaci sannan kuma ka dawo sai yace fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama amara nabi za yace domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine ya umarce mu da haka yace in mun sallaci sallah to kar mu biyo baya da wata sallah ta nafila sai mun yi zance ko mun fita daga cikin masallaci sannan mu dawo mu Allah nusila salatan bi salatin hatta natakallama aw nakru kar musadar da wata sallah da wata sallah ma'ana musadar da sallah ta farilla da wata sallah ta nafila sai mun yi zance ko kuma mun fita daga masallaci anan me zamu iya fa'idanta anan duk lokacin da ka kawo ma mutum wani abu kace masa yayi kaza ko kuma kace a karka yi kaza to abin da ya dace ka zo masa da dalilin da yake tabbatar da wannan hukunci kaga anan da yace masa la ta udli ma fa'alta karka koma yin abin da ka aikata yace masa idza sallaital jumu'a in ka sallaci sallar jumu'a fala tasilha bi salatin karka sadar da ita da wata sallah ta nafila hatta tatakallama aw takhruja yace sai kai zance ko kuma ka fita daga masallaci sannan ka dawo kaga anan kai tsaye ya hane shi to menene dalilin da yake hani game da haka shine sai yazo masa da dalilin yace fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama amarna bi zalik yace domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine ya umarce mu da haka yace da mu Allah nusila salatan bi salatin hatta natakallama aw nakhruja yace kar mu sadar da wata sallah kar mu sadar da sallah ta farilla da wata sallah sai mun yi zance ko kuma mun fita daga masallaci sannan mu dawo don haka wannan bai kebanta ba ga sallar juma'a duk wata sallah ta farilla in dai an gama ko da ka dau wani lokaci kai azkar to bai ya halatta ka tashi kai tsaye kai nafila ana iya abinda zaka yi sai ka tashi ka fita daga masallacin sannan in ka dawo sannan kai ko kuma kai zance ka dan waiwaya kama wani zance ko da gaisuwa ce wannan ya kwana biyu ya al'amura in yaso sai ka tashi kuma kai nafilarka don haka malamai sai suka ƙara na uku suka ce ko ka canza bu shi dai abinda ake bukata daman hikima a bambanta tsakanin wannan sallah ta farilla kenan da sallah ta nafila kar a jimilce su kenan ko ka tashi ka canza bu don haka aka samu magabatan kwarai sukan dan canza bu in za su tashi in za su yi sallah ta nafila za mu tashi babi na gaba قال المصنف رحمه الله تعالى باب الحث على صلاة الوتر وبيان أنه سنة مؤكدة وبيان وقته عن علي رضي الله عنه أنه قال الوتر ليس بحتم كصلاة المكتوبة ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل ومن أوسطه ومن آخره وانتهى وتره إلى السهر متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا متفق عليه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا رواه مسلم وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته بالليل وهي مؤتردة بين يديه فإذا بقي الوتر أيقظها فأوترت رواه مسلم وفي رواية له فإذا بقي الوتر قال أومي فأوتر يا عائشة وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا الصبح بالوتر رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليؤتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليؤتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل رواه مسلم Malam Allah ya ji kansa na fada wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na kara ma mu'minai himma da kuzari da karfin gwiwa akan nacewa game da yin wutiri an gane ko game da yin wutiri idan aka ce wutiri shine kenan ajimulci ake cewa shafa'i da wutiri sayace wa bayani annahu sunnatun muakkada da bayani game da cewa shi wutri sunna ce wadda take mai karfi daga cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta kasu kashi biyu akwai sunna mai karfi ita ce abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nace akan ta yau da gobe don haka ku kamar yanda ya gabata raka'atul fajr raka'o'i biyu da ake yi kafin sallar asuba sunna ce mai karfi haka shi ma wutri sunna ce mai karfi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko yana cikin hali na bulaguro to manzo Allah baya dena yin wutri ko kuma raka'atul fajr ko yana cikin hali na bulaguro gabata uku malam sai ya ce wa bayani waqatihi da bayani game da lokacin sa shi shafa'i da wutri a wani lokaci ne ya dace to shine anan malam ya zo da hadisin aliyu Allah ya kara masa yadda ke fada yake cewa al-witru laysa bi hatmi shi wutri wato ba dole bane ba idan aka ce hatim daidai yake da fardun farilla ko kace wajibi kenan al-witru laysa bi hatimin ay laysa bi fardin ko kace laysa bi wajibi in a Hausa ne sai kace ba tilas bane ko kace ba dole bane ba idan aka ce dole ko aka ce tilas abinda kenan ban makawa dole sai kai wanda in baka yi ba kai laifi to shine yace al-witru laysa bi hatimin yace shi witri ba wajibi bane ka salatil maktuba kamar salloli na farilla an gane ko matsayin shi bai kai yasu ba shi ba dole bane ba sallah ta farilla ita ce as-salatul maktuba ita ce Allah ya farlanta mana don haka ake kiranta as-salatul maktuba sai yace walakin sanna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sani dai shi wutri manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne sunnanta mana yin shi yau da gobe قال سي منزان الله يأتي إن الله ويتر كسان دا چيوا وبنجيجي ميجير ما دا توقكا ويتر واتو مارني إذا أكا چي مارا أحوسا أبوان دي كي دايا دايا وان دا باشي دا دنقوا شيني أكي كرا دا الويتر شيني يأتي إن الله ويتر وبنجيجي تعالى مارني كوكو مكا چي وبنجيجي تعالى مكا دا يچيني yuhibbul witra kuma yana kaunar duk wani abu wanda yake mara duk wani abu wanda yake mara wanda yake baya da dan uwa Allah yana kaunar shi wanda dukkan halittar da Allah ya halitta ubangiji ta'ala ya halicce ta ne zaujayn namiji da mace komai da kasani kamar yanda yace wa min kulli shay'in khalaqna zaujayn la'allakum tadhakkarun haka kuma yace subhanallazi khalaqa al-azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamu don haka Ubangiji ta'ala shi mara ne makadaici ne kuma yuhibbul witra yana kaunar abu wanda yake makadaici duk wani abu wanda yake witr mara Ubangiji ta'ala yana kaunar shi a wannan gaba kenan za mu tabbatar ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala suna daga cikin sunayensa shine al-witr tunda manzon Allah ya ba mu labari yace inna allaha witr Ubangiji ta'ala mara ne shi kadai ne wannan don haka suna ne daga cikin sunayensa makadaici kenan yuhibbul witra kuma yana kaunar abu wanda yake mara kuma anan za mu tabbatar ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala abinda ya tabbatar ma kansa a cikin alqur'ani kuma manzon shi ya tabbatar masa da wannan sifa ta mahabba Allah yana so yana kauna so wanda ya dace da girmansa wanda ya sha bamban da so da kauna na halittunsa kamar yanda yake fada inna allaha yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin kuma haka ya fada kul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim haka yace ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhallazina ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم هكا كما يفعل إن الله يحب الذين وإن الله يحب الذين اتقوا والذين هم محسنون هكا يفعل إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص ده هكا أنا يتي يحب الوتر وينجي تعالى ينك أو نردونا أبوان ديكي مارا sai ya ce fa'auti ruya ahlal qur'ani manzo Allah ya ce ya kuma abuta alqur'ani manzo Allah ya ce kula zinci yin wutri kuna ce akan shi yau da gobe ya kuma abuta alqur'ani kar mu manta ba a nisa ba ma abuta alqur'ani sun gabata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana su ma'abuta al-Qur'ani sune waɗanda suke nacewa akan karanta al-Qur'ani ba dare ba rana kuma suna kokarin kwatanta aiki da abinda al-Qur'ani ya kunsa kamar yanda ya gabata a hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan kiyama ta yi yu'ta bil Qur'ani sai ya ce wa ahadihi alladhina kanu ya'maluna bihi fid dunya da ma'abutan shi waɗanda suke aiki da shi a rayuwa ta duniya kenan in har kana so ka zamanto ma'abucin alqur'ani ka samu duk wata fadula da duk wata garabasa da ma'abuta alqur'ani ke samu a ranar kiyama to kar ka takaita akan tsantsar tilawa da karatu ka ringa kokarin kwatanta aiki game da abinda alqur'ani ya kunsa saboda ma'abuta al-Qur'ani manzon Allah yace su ne masu yin aiki da abinda shi al-Qur'ani ya kunsa a rayuwarsu ta duniya to shine anan yace fa autiru ya ahlal al-Qur'ani manzon Allah yace ya ku ma'abuta al-Qur'ani manzon Allah yace ku da zinci yin mutri kaga anan umarni ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi dan haka su malaman Hanafiya su ne suka tafi akan cewa shafa'i da mutri wajibi ne dole ne in mutum bai yi shi ba ya dau zunubi wanda yana daga cikin dalilan da suka kafa hujja da su wannan hadisi illa kasancewar wannan hadisi wato baya fa'idantar da cewa wajibi ne don haka Aliyu Allah ya kara masa yadda marwayacin hadisin a hurku yace mana al-witru laysa bi hajib yace ba wajibi bane ba dole bane ba to shine anan kenan wannan da yace fa autiru ya ahlal qur'ani iya abinda zamu fa'idanta na cewa akan yin shafa'i da witri yau da gobe wannan sunna ce mai karfi daga cikin sunnonin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-imamu abu daud da al-imamu tirmizi suka rawaito wannan hadisi kuma al-imamu tirmizi ya kyautata dangalansa a takeice hadisi ne ingantacce kuma tare da cewa hadisi na gaba hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa min kullil layli qad awtara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, tace daga dukkan dare, game da dukkan dare tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wuturi. Min awwalil layli tace wani lokacin a farkon dare manzo Allah yayi wuturi. Wa min awsatihi tace wani lokacin kuma a tsakiyar dare yayi. Wa min akhirihi tace wani lokacin kuma a ƙarshen dare manzo Allah yayi. Wanta hawituruhu ila sahar tace wuturin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tikake zuwa lokacin asuba. Idan aka ce as-sahar shine lokaci wanda yake na ƙarshen dare kusan ketowar al-fajr, kenan shine iya abin da ya tukake na wuturin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka a takaice wannan hadisi yana nuna mana halaccin yin shafa'i da wuturi a cikin dukkan yanki na dare. Kana iya yi a farkon sa, kana iya yi a tsakiyar dare, kuma kana iya yi a ƙarshen sa. Sai dai za mu iske yin shi a ƙarshen dare, kuma shi ne ya fi dacewa. An gane ko? Kuma wannan hadisi yana nuna mana ashe shi wuturi a cikin dare ne ake yin shi, cikin yini ba maganar wuturi. A cikin yini ba maganar wuturi, wuturi ya taƙaita ne a cikin dare. Don haka ta ce min kullin layli, wato game da dukkan dare, ta ce kada autara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, tabbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi wuturi. Min awwalil layli ya yi a farkonsa, wa min awsatihi kuma ya yi a tsakiyar dare, wa min akhirihi kuma ya yi a ƙarshensa. Ta ce amma wanta hawituruhu ila sahar, wato wuturinsa ya tukake zuwa lokaci na asuba, kenan gab da ketowar alfajir. Wannan lokaci shine a larabci ake kiran shi as-sahar, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa a cikin suratul qamar, najjaynahum bi sahar. Don haka abincin da ake ci a wannan lokaci ake kiran shi as-sahur, abincin da mai nihin azumi, mai niyyar azumi yake ci, ake kiran abincin da sunan as-sahur. Shi cin abincin kuma ake kiran shi as-suhur. Sannan hadisi na gaba, wannan hadisi kenan hadisi ne muttafaqun alai, yana nuna mana kenan lokacin yin wuturi, mutum ya yi a farko ko ya tsakiyar dare ko ya a ƙarshe. Sannan hadisi na gaba hadisin Abdullahi dan Umar, Allah ya kara musu yadda, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah yake cewa ij'alu akhir salatikum bil-layli witra, manzon Allah yace ku mai da wuturi ya zamanto shine ƙarshen sallar ku ta dare. In ma wasu nafilfili kake yi a cikin dare, to manzo Allah ya ce ka mai da wuturi ya zamanto shine ƙarshen sallarka. Duk iya abinda za ka yi na nafilfili ka yi su, amma shi wuturin ya zamanto shine ƙarshe, wanda in ka yi shi to ba wata nafila da za ka yi bayan shi. Don haka wannan hadisi yana daga cikin dalilan su malaman Hanafiya da suka tafi akan cewa yin wuturi wato wajibi ne. Suka ce tunda annabi manzo Allah ya ce cha ij'alu akhir salatikum bil-layli witra, suka ce umarni ne manzo Allah ya, suka ce wannan umarni ko abin da yake fa'idantarwa wajabci. Sai dai bayani ya gabata, wuturi sunna ce mai karfi, ba wajibi bane ba. Don haka kenan wannan hadisi me yake karantar da mu, an so mutum ya mai da wuturinsa ya zamanto shine ƙarshen sallolinsa na dare, wanda in ya gama kenan kawai kwanci zai yi. Ko kuma in a ƙarshen dare ne ma, kamar yadda bayani zai zo, kenan ya zamanto wuturin shine ƙarshe. Sannan hadisi na gaba hadisin Abu Sa'id Al-Khudri, Allah ya kara masa yadda, yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace awtiru qabla an tusbihu, manzon Allah yace ku yi wuturi kafin ku wayi gari, kenan kafin alfajir yake to manzon Allah yace ku yi wuturi. Don haka kenan anan mutum sai ya yi gaggawa ya riga yi ketowar alfajir game da yin wuturi, saboda shi in alfajir ya keto to lokacin yin shafa'i da wuturi ya wuce, wanda farkon lokacinsa shine fakewar hantsin gwabro. Idan aka ce hantsin gwabro a Hausa shine jan fadawar rana, wanda bayan rana ta fada zaka ga yamma ta ɗauki wani launi wanda yake na ja, to wannan ja shine ake kiran shi hantsin gwabro. To in wannan hantsin gwabro ya ɓace, to lokacin isha yayi, shi kuma lokacin yin wutri gama sallar isha shine farkon lokacin sa. Ko da daren da aka yi jami'i tsakanin salloli guda biyu da ake hada magariba da isha, to in aka yi magariba kai tsaye aka tashi a kawo isha, to tun a wannan lokaci ya halatta mutum ya yi shafa'i da wuri. Sabani ga malaman malikiya suka ce a mutum ba zai yi ba shafa'i da wutri, me yasa? Saboda ishar an gaggauto ta ne kafin lokacin da suka ce mutum sai dai ya hakuri, sai bayan jan fadawar rana ya fake sannan mutum ya yi. Amma dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da ana gama sallar isha to lokacin shafa'i da wutri yayi, karshen lokacinsa shine ketowar alfijir. In dai alfijir ya keto, to ba maganar yin shafa'i da wutri sai ga mutane biyu, su kadai ne aka musu rangwamen suna iya ramawa kafin su sallaci sallar asuba. Misali mutumin da bacci ya dauke shi, wanda ya saba tashi a karshen dare yayi shafa'insa da wutri, to sai bacci ya dauke shi, to wannan shi an masa rangwame kamar yanda hadisi ne tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai iya ramawa koda bayan alfijir ya keto. Na biyun su shine mutumin da ya shagala, ya shagala misali ya manta, kana falke cikin dare kawai sai ka manta ba kai wutri ba sai da alfijir ya keto, ko wani uzuri mai karfi ya gitta maka wanda bai baka damar yin wannan wutri har sai da alfijir ya keto, to wannan mutum yana iya yi. Amma haka kana tuni ka ki tashi ka yi, ko kuma daman baka da amincewar falkawa a ƙarshen dare ka ki tashi ka yi sai da alfijir ya keto, to ba maganar ka yi. Yana da haka mu gane waɗannan biyun su kaɗai ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi ya tabbatar mana su suna iya rama wutri koda bayan alfijir ya keto, da wanda ya manta, da wanda kuma ya shagala ya man, da wanda barci ya dauke. Wadan haka shine ana Abu Sa'id Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa autiru qabla an tusbihu, manzon Allah yace ku yi wutri kafin ku wayi gari, ma'ana kafin alfijir ya keto. Dan haka wannan hadisi kenan yana karantar da mu mustahabbancin yin wutri kafin alfijir ya keto. In dai alfijir ya keto, to ba maganar mutun yayi sai dai waɗannan biyun da muka ambata a baya. Sannan hadisi na gaba hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli salatahu bil layli, ya kasance yakan yi nafilfilin sa a cikin dare, wa hiya mutaridatun bayna yadayhi. Aisha ta yi gicce gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, an gane ku, ta yi gicce kenan shine ma'ana mutarida, shi yana sallah ita kuma ta yi gicce haka a gaban shi tana kwance. Fa idza baqiya alwitr, idan wutri ya rage masa, ma'ana ya gama nafilfilin kawai wutri zai yi, ayi qadha, sai manzon Allah ya falkar da Aisha ya daddaba ta ta tashi, fa autarat, domin ita ma ta tashi ta yi. Al-Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi, a wata riwaya tashi fa idza baqiya alwitr, Aisha tace idan wutri ya rage, manzon Allah ya gama nafilfilin shi a cikin dare kawai wutri ya rage masa, qala, sai ya ce umi fa autiri ya Aisha, yake Aisha ta shiki wutri, manzo Allah sai ya daddaba ta ta tashi ta yi. A takaice wannan hadisi yana nuna mana halaccin mace ta yi gicce a gaban namiji mai sallah, misali, don haka wannan baya daga cikin abin da ke bata sallah. In kamar kwance ne mace tana iya yin kwance a gaban ka kai sallah, sawa'an mace ce ko ma wane ne yana iya yin kwance kenan kai sallah. Amma in kana sallah mace ta wuce ta gabanka, mace wadda take baliga, duk da cewa in an ce mace da mun ba yarinya karama ba ake nihi, baliga ake ne, idan mace ta wuce gaban mai sallah ko bakin kare ko jaki, to wannan sallah ta baci kamar yanda hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar. Amma tsakanin shi da sutura, misali ina sallah cewa wannan mikrofon shine matsayin sutura da na ajiye a gabana, idan mace ta gitta ta tsakanina da sutura, ko da mahaifiya ta ce ko diya ta ce ko ma wace ce, to sallah ta baci. Haka in bakin kare ne ko kuma jaki, idan ya wuce ta gaban mai sallah, to ya yanke masa sallah, ya bata masa sallah kwata-kwata. Haka in mai sallah bai ajiye sutura, idan mace ta wuce ko kare, bakin kare ko jaki, daidai da inda zai ajiye sutura to sallah ta baci, amma in ya riga yayi nesa da inda ake ajiye sutura to wannan ba su yanke masa sallah ba. To shine anan Aisha tana yin gicce gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayin nafilin sa cikin dare, in mutri ya rage masa sai ya daddaba ta yace yake Aisha ta shike sallah. Kuma wannan yana nuna mana mustahabbancin mai gida ya tada iyalinsa, matar shi da ƴaƴan shi cikin dare cewa su tashi su yi sallah. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi addu'a ta musamman zamu iske, Allah ya ji kan mutumin da ya falka a cikin dare yayi sallah ya tada matar shi ita ma ta tashi ta yi. Manzon Allah addu'a ta cewa Allah ya musu rahama, manzon Allah yayi wannan addu'a. Haka yace Allah ya ji kan matar da ta tashi a cikin dare ta yi sallah ta tada mijinta cewa shi ma ya tashi. Sannan hadisi na gaba hadisin Ibnu Umar, Allah ya kara musu yadda, yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa badiru subha bil witr. Manzon Allah ya ce ku yi maza ku rigayi ketowar alfijir game da yin witri, kar ku sake alfijir ya keto ba ku yi witri ba. Manzon Allah ya ce ku rigayi asuba game da yin witri, kenan duk yanda za a yi kar ka yi sake har alfijir ya keto ba tare da ka yi witri ba, ka yi maza ka yi. Da haka kenan wannan hadisi yana nuna mana kenan mutum ya yi kokari ya yi witrinsa kafin alfijir ya keto, amma in alfijir ya keto to lokacinsa ya fita. Al-Imamu Abu Dawud da Al-Imamu Tirmidhi suka rawaito wannan hadisi a takaice, shi ma hadisi ne ingantacce. Sannan hadisi na ƙarshe a baban hadisin Jabir, Allah ya ƙara masa yadda yake faɗa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man khafa Allah ya quma min akhiril layl, duk wanda ke jin tsoron ba zai falka ba a ƙarshen dare, manzon Allah ya ce falyutir awwalahu, to yayi witrinsa tun a farkon dare. In ka tabbata a ƙarshen dare kafin sallar asuba ba za ka falka ba, to kar ka sake ka kwanta ba tare da kayi shafa'inka da witri. Sai ya ce wa man qami'a an yaquma akhirahu falyutir akhiral layl, manzo Allah ya ce duk wanda yake kwadayin falkawa a ƙarshen dare, manzo Allah ya ce to ya dakatar da witrinsa, kenan in ya falka a ƙarshen dare ya tashi. Kina anan abinda muke so mu gane an kasa an raba, duk mutumin da baya da amincewa cewa ba zai falka ba a ƙarshen dare, to wannan tun farkon dare kafin ya kwanta sai ya yi witrinsa shafa'insa da witri, in ma ana gama sallar isha ya tashi ya kaye shi, ko kuma ya bari lokacin da zai kwanta can tsakiyar dare sai, inda ya tabbata a ƙarshen dare ba zai falka ba. Amma duk wanda yake da tabbas yana kwadayin falkawa a ƙarshen dare, to wannan ba a so ya gabatar da shafa'insa da witrinsa sai ya yi haƙuri in ƙarshen daren ya falka sannan sai ya yi. In kuma Allah ya kaddara cewa ya makara har alfijir ya keto sannan ya falka, to wannan kuma yana iya ramawa. Sai ya ce fa inna salata akhiril layli mashhuda wa zalika afdal, manzo Allah ya ce domin sallah ta ƙarshen dare mashhuda sallah ce wadda mala'ikun Allah suke halarta, sai ce wa zalika afdal, wannan kuma shine yafi, domin lokaci ne wanda yake na samun karɓuwar addu'a, kamar yanda ya zo a cikin hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah yake cewa idan kashi ɗaya daga cikin ukun dare na ƙarshe ya rage, Ubangiji subhanahu wata'ala mai girma da ɗaukaka yakan sauko samar duniya ya ma kansa kirari, sai ya ce wa yake roƙon, wa yake neman gafara na gafarta masa, wa yake da wata bukata na biya masa. Manzo Allah ya ce Ubangiji ta'ala ba zai gushe ba yana fadar haka har sai an kai lokacin da alfijir ya keto, don haka wannan sa'a ce wanda duk abinda bawa yake roƙo na alkhairin duniya da lahira Ubangiji ta'ala yakan karɓi addu'arsa. Don haka ake bukatar kenan salloli na nafila shafa'i da witri, kenan mutum ya kai su ƙarshen dare, ƙarshen dare a wannan lokaci kenan ya kamata mutum ya yi. To dangane da shi witri na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kusan kala 11 ne, wanda shi ne muke kira ake cewa shafa'i da witri, wanda nau'i na farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi raka'a 13 a cikin dare, wannan raka'a 13 a cikin dare shi ne shafa'insa da witri. yayi biyu ya salamce, yayi biyu ya salamce, yayi biyu ya salamce. Idan yayi sallama shida sannan sai ya zo da raka'a daya a ƙarshe, ita ce wuturi. Mun samu kenan nau'i na farko. Nau'i na biyu, raka'a 13, yayi biyu ya salamce, yayi biyu ya salamce. Idan yayi sallama biyar sai ya tashi ya kawo raka'a 3 a dunkule a jimilce, sai a ƙarshen ta 3 yake zama yayi tahiyya ya salamce. Wannan 3 gaba ɗaya su ne matsayin wuturi. Wannan 10 da yayi, wannan shi ne ake kira shafa'i. Nau'i na 3 wanda manzon Allah ya fi nacewa a kan shi yau da gobe, kamar yadda Aisha ta ce ba a cikin Ramadan ko a cikin wani wata, ta ce manzon Allah baya dadawa a kan raka'a 11. Shi wancan na raka'a 13 hadisi ne tabbatacce yana cikin Sahihu Muslim, hadisin Zaid ibn Khalid al-Juhani. To ana Aisha raka'a 11 da mutum zai yi, mutum yayi biyu ya salamce, yayi biyu ya salamce, in yayi sallama biyar sai ya zo da raka'a 1, kenan ita ce matsayin wutur. Ko yayi biyu ya salamce, yayi biyu ya salamce, in yayi sallama 4 raka'a 8 kenan, sai ya zo da raka'a 3 a dunkule, su ne wutirin. Kenan wannan shine nau'i na 4. Nau'i na 5, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yakan yi raka'a 9 wani lokaci, wanda a cikin raka'an nan 9 gaba daya tun daga ta farko manzo Allah baya zama, sai a ƙarshen raka'a ta 8. A ƙarshen raka'a ta 8 manzo Allah yakan zauna yayi tahiyya ba tare da sallama ba, kuma sai ya tashi ya kawo raka'a ta 9. In ya kawo ta 9 sai ya zauna yayi tahiyya, sai ya salamci. Kaga wannan 8 gaba ɗaya da yayi a jimilce su, bai zauna ba sai a ƙarshen ta 8 ke. A ƙarshen ta 8 da yayi tahiyya ba sallama ba, sai ya tashi ya kawo ta 9 sannan ya zauna yayi tahiyya ya salamci. Wannan shine nau'i na 5. Nau'i na 6, manzon Allah yakan yi raka'a 7. Idan zai yi raka'a 7 manzon Allah baya zama, sai a ƙarshen ta 6. A ƙarshen raka'a ta 6 yakan zauna yayi tahiyya ba tare da sallama ba, sannan sai ya tashi ya kawo raka'a ta 7. In ya kawo ta 7 sai yayi tahiyya, sai ya salamci. Mun gane wannan nau'i na 6 kenan ko? Raka'a 7, amma tun daga ta farko babu zama, sai a ƙarshen ta 6. A ƙarshen ta 6 in mutun ya zauna yayi tahiyya, to ba sallama ba zai yi, sai ya tashi ya kawo ta 7. In ya kawo ta 7 sai ya tahiyya ya salamci. Sannan nau'i na 7, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yakan yi raka'a 5, shine matsayin shafa'insa da wuturi. Idan 5 zai yi manzo Allah baya zama, sai a ƙarshen ta 5 kin yake zama yayi tahiyya ya salamci. An gane ko? In raka'a 5 ne zai yi, to a ƙarshen ta 5 kin yake zama yayi tahiyya ya salamci. Sannan kuma nau'i na 8, manzon Allah yakan yi raka'a 3. Raka'a 3 idan manzon Allah zai yi a raka'a 3 zai kan yi biyu, in yayi biyu sai ya salamce, sai ya tashi ya kawo ta 3, ta 3 kuma sai ya tahiyya ya salamce. Sannan kuma yakan yi raka'a 3 a jimilce, wanda kawai sai a ƙarshen ta 3 ne yake yin tahiyya ya salamce. Ya takaita akan raka'a 3, sai a ƙarshen ta 3 yake tahiyya ya salamce. Kamar yadda kenan ta 5, sai a ƙarshen ta 5 kin kawai ya zauna yayi tahiyya ya salamce. To haka yakan yi raka'a 3 a dunkule, kenan ƙarshen ta 3 yake tahiyya ya salamce. Sannan kuma nau'i wanda yake na 10, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi wuturi da raka'a 1 tak. Raka'a 1 tak manzon Allah yayi kawai, da yayi wannan 1 kawai ya zauna yayi tahiyya ya salamce. Kamar yadda Abu Ayyub ya rawaito. Dukkan waɗannan nau'ika da muka zanu hadisai ne ingantattu, suna cikin Sahihu Muslim. Nau'i kusan 10 wuturin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi, wanda wannan shine ake kiran shi shafa'i da wuturi. Don haka kuma ana buƙatar mutum yau da gobe ya ringa dan cancanzawa, ya zamanto, domin kowanne ya zamanto mutum yayi. Amma galibin abin da yake yi a cikin dare dai raka'a 11. Kenan mutum yayi biyu ya salamce, yayi biyu ya salamce, in yayi sallama 5 sai ya kawo raka'a 1, ita ce wuturinsa. Wannan 10 gaba ɗaya shine ake kira shafa'i. Ko yayi biyu ya salamce, yayi biyu ya salamce, in yayi sallama 4 sai ya kawo raka'a 3 a dunkule, wannan sune wuturin abin da ya sallata. Kenan ƙarin bayani akan haka insha Allah zai zo a darasi mai zuwa, idan Allah ya kai mu. Da fatan abin da muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan. Kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.